batun mutumin da aka kirkiro mai suna Magu wanda zai dinga taimakawa ma'aikatan lafiya wajen zurga-zurgar mika kayayyakin aiki ba tare da taimakon dan adam ba. Wannan mutumin da kamfanin Diligent Robotics ya kirkiro. Yanzu haka an fara amfani da shi a wasu asibitoci uku na jihar Texas. An yi gwajin wannan mutumin ne a yayin da wasu likitoci uku da suke keɓe a wani ɗakin tiyata suka latso shi domin ya ƙaro masa kayan aiki. Ana sa rai wannan mutumin zai taimaka sosai wa ma'aikatan asibiti wajen gudanar da aikin su cikin hanzari.